mind. Was it me or was you thinking about someone else and pride? And who'd you write about in the evening sky? Drawing the constellations in the stars that shine. La da da da, la da 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 da.
Do your secrets lie in between those lights? Could I bother you for just one moment of your time? 'Cause I'll be chasing smoke in the screens you place. Empty glances keep this heavy heart at bay.
La da da da, la da da da, la da 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 da, la da 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 da. I wouldn't, if I were you.
I wouldn't do that. No, I wouldn't do that.
But there's nothing you could not say or do.
Nothing that you could not say or do.
Constellations in the stars that shine. La da da da, la da da da, la da 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 da